نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan lokaci mai albarka a wannan rana ta juma'a a yau muna 24 ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yazo daidai da 13 ga watan 3 shekara ta 2026 miladiya mun hadu kamar yanda aka saba domin gabatar da nasiha bayan sallan juma'a wanda muke roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya karba mana sa albarka cikin rayuwarmu idan mun lura ko mun fahimci abinda muka tattauna a cikin huduba tana jan hankalinmu ne dangane da abinda ya shafi kada zage dantse wajen libatar kwanakin da suka rage mana a cikin wannan wata mai albarka kun ga kamar yau ne muka shiga ramadan yau gashi muna ban kwana da watan ramadan yanzu muna juma'an karshe a watan ramadan juma'a mai zuwa Allah ya raya mu mai yiwa muna idi ko kuma bayan sallah ma da kwana daya kaga kenan daga wannan juma'an duk ranar da muka wuce ta to bara mu sake gamuwa da irin ta ba kuma sai a wajen ramadan so muna roƙon Allah tabaraka wataala ya tausaya mana ya karba mana ayyukan mu babba abin da zan ja hankalinmu a kai shine akwai inda nake so mu isa ina so mu yi amfani da wannan dama domin mu dan tattauna wata mas'ala wanda wannan mas'alar mas'ala ce wacce ta taso cikin mutane kuma ake ta yayata ta ake ta wannan akan ta kusan shekara 2 ko 3 da suka wuce ana tada wannan mas'alar kuma mun sha tattauna ta kusan kowace shekara amma ina so mu dan ƙara bin kan mas'alar domin ya zamana muna yin abinda zamu yi ala basirati wannan mas'alar ita ce hukuncin yin sallan tahajjudi qiyamul layli a masallaci duk wanda yake social media ya ga irin dambar wanda aka debo da irin yadda ake ta tattaunawa da masu tattaunawa ta ilimi da masu tattaunawa irin ta yan tasha da yan waye duka dai ga sunan burjik da yawa masu kawo hujoji da masu zage-zage kowa da inda yake dauka wasu suna bid'antar da sallan tahajjud a masallaci wasu kuma suna ganin cewa sunna ce kuma zamu ji menene mafi inganci cikin maganganun malamai shin cewa da wasu ke wai sallan tahajjud a masallaci bid'a ce wannan maganan tana da asali malamai sun goya mata baya ko akwai nassoshin shari'a da za su goya ma wannan maganar baya abu na farko da ya kamata ya zama mana matashiya ko shimfiɗa ga wannan maganar shine falalan wannan kwanaki na goma karshe kamar yadda muka ji hadisi a cikin huduba na Aisha radiyallahu ta'ala anha tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idza dakhala al-ashru ahya laylahu wa ayqadha ahlihi wa jadda wa shadda al-mi'zar manzo Allah ya kasance idan goma karshen ramadan ta shigo yakan raye dare da kin goma karshen nan da ibada ya tashi iyalansa su yi sallah ya kare zage dantsan sai daure da marasa wajen yin ibada kaga wannan fa manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama wanda shi gaba daya rayuwarsa sawa'un a cikin ramadan ne ko a wajen ramadan ne duka ibada ne amma in ramadan ta shigo sai ya kara kwazo wajen ibada musamman ma a goman karshe to ina kuma ga mu wanda galibi rayuwar mu kashi 70 shagala ne kashi 30 ibada in ya kai shagalan ta biya wa akan ibada ashe mu ne yafi kamata mu ne yafi dacewa da a cikin waɗannan kwanaki masu albarka mu kare daure da maran mu mu tashi tsaye domin ribatar waɗannan kwanaki masu daraja masu albarka malamai suna tattaunawa wai shin da kwanaki 10 farkon watan Zulhijja ai mun san waɗannan kwanaki 10 na farkon watan babban sallah da kwanaki 10 ƙarshen Ramadan wanne ne yafi falala a cikin su wanne ne yafi daraja da matsayi a wajen Allah a cikin su to malamai sai suka ce idan ana maganan bangaren wuni yanzu ba muna cikin wuni ba to ana maganan bangaren wuni daga fitowar rana zuwa faduwar rana to goman farkon Zulhijja yafi falala goman farko na Zulhijja yafi falala sannan idan ana maganan dare daga faduwar rana zuwa fitowar alfijir dare kenan ko to goman ƙarshen Ramadan yafi falala domin saboda in ka dauki goman farkon Zulhijja duk abinda ake nema din ake so ka dace da shi din yana cikin me yana cikin wuni ne mafi girma abinda ake bukata shine me wunin Arafa kaga Arafa da nan ake yin shi ba da daddare ba saboda haka shi wannan bangaren wuni yafi daraja shi kuma wannan me ya tage din a goman ƙarshe Lailatul Qadri aina take a cikin dare saboda haka a waɗannan kwanaki 10 dare yafi falala a waɗancan kuma wuni yafi falala saboda haka yanzu abin da ya kamace mu shine mu yi kokari mu tashi tsaye wajen ribatar waɗannan kwanaki masu albarka mu tsaya mu yi ayyukan alheri yanda ya dace mu tsaya mu yi ayyukan da'a da ibada yanda ya kamata to ina ga zan dauki asalin abin da yake so mu tattauna saboda bana so mu tsawaita da yawa ina so ya zama karatun da zamu yi din takaitacce ne sosai ba tare da mun tsawaita ba shin tunda an ce daga cikin ayyukan da ake so a yi a cikin waɗannan kwanakin akwai kiyamul layli kuma mun sani sunna ce kuma ya zama kamar ruwan dare kuma al'ada musamman mu a inda muke yin kiyamul layli a ramadana a cikin masallaci to shin me hukuncin yin kiyamul layli a ramadan a cikin masallaci wace matsaya malamin musulunci tun daga zamanin sahabbai suka dauka game da hukuncin yin kiyamul layli a ramadan a masallaci shin hakan ya halatta ko kuma bai halatta ba shin hakan sunna ce ko kuma bid'a ce abu na farko shine a malamai sun yi ittifaki tun daga kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa zamanin mun nan da muke ciki malamai sun yi ittifaki akan cewa ya halatta abu ne shar'antacce a musulunci a yi sallan dare a cikin jam'i a masallaci a watan Ramadan har Sheikh Nasiruddin Albani da wasu suke jingina mishi ƙarya cewa wai Sheikh Nasiruddin Albani ya ce yin sallan tahajjud a masallaci a Ramadan bid'a ce wannan magana ce ta ƙarya Sheikh Nasiruddin Albani bai taɓa faɗin wannan maganar ba Sheikh Nasiruddin Albani bai faɗi wannan maganar ba zamu zo mu ji meye ina ne mahallin sabani tsakanin malamai din amma ittifakan malaman musulunci sun ittifaki akan halaccin yin sallan tahajjud yin sallan ibada sallan kiyamul layli a Ramadan a masallaci wai da ma a ina ne ake sabanin duk wanda zai ce maka yin tahajjud a masallaci bid'a ce zai ga maka kuma ya halatta a yi sallan tarawih a masallaci
to meye maraban sallan tarawih da tahajjud dukan su qiyamul layli ne iya abun da ya bambanta kawai shine lokaci shine wannan akan je ayi bacci sannan a dawo ayi shi wannan kuma daga an yi sallan isha ake yin shi amma duka sunan su qiyamul ramadan duka sunan su qiyamul ramadan so in har akwai dalilin da zai haramta yin sallan tahajjud a masallaci to min babu aula kuma wannan dalilin ya haramta yin sallan tarawih a masallaci dan duk matsayin su daya ba su da bambanci duka matsayin su daya to a iya dama waɗanda aka samu sabani da su akan hukuncin yin sallan tahajjud a masallaci sune ɗan shi'a sune ɗan shi'a wayannan kuma dama su ba a lissafi da su eh in kaji mun ce ɗan shi'a musulmai ne to dama ababin laluri ne na babin babu yanda aka iya ana fada tsakanin bayahude da ɗan shi'a to wannan ba yanda muka iya yi mu goyi bayan ɗan shi'a saboda mu yaƙiwa saboda yaƙi bayahude domin su a tattabalin da suke mana suna mana kallon kudin goro ne da ahlus sunna da ishiya duk kallon musulmai suke musu saboda haka suna kasan shi'an suna mata kallon kasan me kasan musulunci ne so a wajen su in sun yaki shi'a musulunci suka yaka da haka ba za mu zo yanzu mu zo mu ce wai Allah ya tarwatsa da Isra'ila da Iraqin duk da Iran din duka Allah ya tarwatsa su ba a wannan gabar ba za mu yi wannan addu'ar ba amma ka ga an shigo cikin musulunci to galibi ka'idojin musulunci muna da sabani da ƴan shi'a mafiya yawa ba dai muke da su ba mafi girma shine aqidar mu da su akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su aqidan su sahabban manzon Allah sinannu ne la'anan nuri da duwin man da ƴan kadan daga cikin su mu kuma aqidan mu sahabban manzon Allah yaldaddun Allah ne ƴan aljanna wannan ita ce aqidar mu kaga ba za su taba haduwa ba ba za mu taba haduwa da su ba a aqidar mu alqur'ani shine littafin Allah da Allah ya aika annabi sallallahu alaihi wasallam da shi aqidar su kuma suna da wani littafin da ya fi alqur'ani kaga aqidar mu ba za ta taba zama ɗaya ba to saboda haka idan ka duba akwai littafai masu tarin yawa misali muktasaru ikhtilafil ulama mujallad ne shafi na 314 zai kawo ya kawo bayani dangane da abin da ya shafi wato ainihin sabanin malamai akan abin da ya shafi hukuncin yin sallan tarawih ko tahajjudi a masallaci sannan ka karanta littafin al-i'tisam na al-imam ash-shatibi Allah madaukakin sarki mishi rahama shi ma ya kawo wannan bayani cewa malamai sun yi ittifaki kan cewa yin sallan tahajjudi a masallaci abu ne mashru'i wanda musulunci ya san da shi kuma malamai sun san da shi abu na biyu shine malamai sun yi ittifaki akan baya halatta a ramadan a ce duka gari a kulle masallatai gaba ɗaya ba a yi qiyamul ramadan a masallaci ba Imam Bahawi Allah ya mishi rahama yake cewa kullu man ikhtara tafarruda fayanbaghi an yakuna dhalika ala alla yuqda ma'ahu alqiyam fil masajid Imam Bahawi yace duk wanda yace ya zabi kowa yayi sallah shi ɗaya a gida a cikin watan Ramadan yafi falala to dole ya zama na ka'idar ita ce kada yin sallan kowa a gida ya hana kuma a samu waɗanda za su yi a masallaci muna fahimta ku dan haka yace fa amma tafarrudu allazi yuqdau ma'ahu alqiyam fil masajid fala cewa kowa yayi sallah a gida in har wannan zai hana a ce an rasa masallacin da ake jam'in qiyamul ramadan yace to wannan magana ce mai rauni da bata halatta a kawo ta ba ajma'u annahu la yajuzu linnasi ta'tilul masajid an qiyamir ramadan imam bahawi yace ya malamai sun ittifaki kan cewa baya halatta mutane su bar duka masallatai a ce gaba ɗaya masallatai ba inda ake qiyamul ramadan a ciki yace malamai sun yi ittifaki akan cewa wannan bai halatta ba wannan ba daidai bane wa kana hadhal qiyamu wajiban alal kifaya dan haka yace wannan qiyamul ramadan a masallacin wajibi ne amma alal kifaya in wasu sun yi sun wadatar ma wasu amma a ce duka masallaci duka gari ba masallacin da ake qiyamul ramadan a ciki yace wannan kuskure ne amma in wasu sun yi sun wadatar ma wasu wannan maganar al-imamu ibnu abdul bari ya kawo a cikin littafin at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal masanid ta'liqi ko sharhi da yayin littafin muwatta ta imamu malik kuma dai duk malikancin mutum duk malikancinka
ba yanda za a yi kai malikanci daga farko har kace baka kawo Ibn Abdul Bari a ciki ba bai yiwa din yana da cikin manyan daliban Imam Malik Imam Malik ba shine malikiyan ba kashi da daliban sa to Ibn Abdul Bari na cikin manyan daliban Imam Malik daka duk inda malikiya zaka yi to dole sai ka nakalto maganganun Ibn Abdul Bari dole sai ka nakalto maganganun sa Allah ya samu dace to a ina ne muhallin sabani tsakanin malamai game da hukuncin yin sallan tahajjudi a masallaci na ambata mana cewa ba wani malami da yayi maganar cewa sallan tahajjudi a masallaci bid'a ne malamai sun ittifaki akan cewa sallan tahajjudi a masallaci abu ne mashru'i sanannen abu ne a musulunci inda muhallin sabanin yake shine da yi a masallaci da yi a gida wanne yafi falala inda sabani yake kenan yi a gida da yi a masallaci wanne ne yafi falala to akwai maganganu guda hudu akan wannan magana ta farko shine suka tafi akan cewa al afdal as-salatu jama'atan fil masjid ra'ayin malaman farko suka ce mafi falala shine ayi sallan nan a cikin jam'i a masallaci kun ji magana ta farko suka ce mafi falala shine ayi sallan qiyamu ramadana a jam'i a masallaci wannan ita ce fahimtar abdullahi ibnu mas'udin ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah da kansa yace duk wanda yake son ya koyi qur'ani madaran qur'ani kamar yadda aka saukar ba tare da ya gauraye ba to yayi karatu irin karatun abdullahi ibnu mas'udi Annabi ya riga ya bashi a wot cewa in kana neman wanda ya iya Qur'ani to Abdullahi ibn Mas'ud Abdullahi dan Mas'ud Allah shi kare da gare shi da shi da jumhur na sahabbai sun tafi akan cewa yi a masallaci shine yafi falala sannan in ka biyo wajen tabi'ai al-Imam Muhammad ibn Sirina shi ma yana tafiya akan cewa yin sallan tahajjud a masallaci shine yafi falala hakanan abdullahi ibn al-mubarak hakanan fahimtar mazhabar hanafiya da mazhabar shafi'iyya da mazhabar hanabila hakanan kuma fahimtar wata magana da tazo daga imamu maliku Allah madaukakin sarki ya musu rahama wannan ita ce fahimtar al-imamu ishaq ibn rawiya ita ce fahimtar al-imamu ibn khuzaima ita ce fahimtar al-imamu ibn hazm az-zahiri ita ce fahimtar shaykhul islam ibn taymiya ita ce fahimtar al-imamu shaukani ita ce fahimtar shaykh abdul aziz bin abdullah bin baz haka nan kuma ita ce fahimtar shaykh muhammad ibn salih al-uthaymin wayannan malaman duk sun tafi akan cewa yin sallan tahajjud a masallaci yafi falala sama da yi a gida ga dalilan su kamar haka Hadisi yazo daga nana Aisha Allah shi kare yadda a gare shi Allah shi kare yadda a gare ta wanda wannan hadisin Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama kharaja laylatan min jawfil layl wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito a tsakiyar dare fa salla fil masjid sai yayi salla a masallaci wa salla rijalun bi salatihi da wasu mutane suna masallacin sai suka ga manzo Allah ya kabbata salla sai suka zo suka bi bayan sa fa asbaha an-nasu da gari ya waye mutane suka wayi gari fa tahaddathu aka dinga tadi cewa ai jiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin dare muna masallaci kawai sai muka ga manzo Allah ya zo ya fara salla sai muka bi shi fajtama'a aktharu minhum kaga labari ya yadu gobe idan a sama mamu su kara yawa kenan sai aka kara yawa fa salla manzo Allah ya fito yi sallah fa sallu ma'ahu suka yi sallah tare da shi fa asbaha an-nasu fatahaddathu aka wayi gari labari ya kara yaduwa a cikin garin Madina fa kharaja rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min al-lailati ath-thalitha sai manzo Allah ya fito fa kathura ahlul masjid min al-lailati ath-thalitha a dare na uku sai masallacin ya kara yawa fa kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa salla fa sallu bi salatihi fasallu bi salati manzo Allah ya fito yi salla sabai suka bi bayan sa falamma kanatil lailatul rabi'a ajaza almasjid an ahli dare na hudu sai mutane suka yi yawan da masallaci ma ya kasa daukan mutane hatta kharaja li salati subhi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ki ya fito bai fito ba sai da aka kira sallan asuba falamma qada al-fajr bayan an yi sallan asuba aqbala ala nas sai juye kalle mutane fatashahada yayi kalman shahada yayi ma'ana yayi muqaddima yayi khutbatul haja thumma qala amma ba'du sannan sai yace bayan haka fa innahu lam yakhfa alayya makanuku je da dare ba wai ban san kun taru bane nake fituwa na san kun taru walakinni khashitu an tuftarada alaykum fata'jizu anha abinda yasa nake fitowa shine ina tsoran kada a wajabta muku in an wajabta muku kuma ba za ku iya ba kenan me yasa manzo Allah yake fitowa a dare na hudu shine tsoran kada a wajabta kenan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu akwai tsoran kuma da a sake saukar da wani shari'a balle a wajabtawa mutane babu wannan saboda haka ashe dalilin da yasa manzo Allah yake fitowa din ya kawu tunda yanzu dalilin ya kawu sharadin ya kawu to yanzu da iya dawowa masallaci a cigaba da kiyamu Ramadan a cikin jami'i saboda yanzu ai ba wani wanda zai zo ya ce gashi ne an kawo masa sabon shari'a an sake saukar da shari'a cewa daga yanzu kiyamu Ramadan wajibi ne babu wannan shine dalilin farko dalili na biyu shine hadisin sahabi Nu'man ibn Bashir Allah madaukakin sarki ya kare yadda a gare shi sahabi Nu'man ibn Bashir hadisin sa wanda Imam an-Nasa'i ya rawaito sannan Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito wannan hadisin a cikin Musnad haka nan al-Imam ibn Khuzaima rahimahullahu ta'ala shi ma ya rawaito hadisin kuma ya inganta shi haka nan al-Imam al-Hakim an-Naisaburi Allah ta'ala ya mishi rahama sannan kuma malamai suka ce hadisin sahihun ala shartil Bukhari hadisi ne ingantacce a bisa ya cika duk sharadin da Imam al-Bukhari yake karban hadisi akai amma Bukhari bai gamu da hadisin ba da haka bai rawaito shi ba kenan inda Bukhari ya gamu da hadisin zai rawaito din ya cika sharudin sa ya cika sharudin shi wannan hadisin sahabi Nu'man ibn Bashir Allah shi kare yadda a gare shi yake cewa qumna ma'a rasulillah sallallahu alaihi wa sallama laylata 23 fi shahri ramadan wata rana a daren 23 ga watan ramadan mun yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ila thuluth al-awwal sai da muka kai kashi daya cikin ukun dare mana in ka kashi in ka kasa dare kashi uku to mun ji kashi daya muna sallah thumma qumna ma'ahu laylata 25 a daren 25 kaga kaman wannan daren da zamu fuskanta kenan na yau daren nawa daren 25 yace manzo Allah da ya ja mu sallah ila nisfil layl sai da muka yi rabin dare muna sallah thumma qama bina laylata 27 a daren 27 da manzo Allah ya zo ya ja mu sallah hatta zananna alla nudrikal falaha wa qala wa kunna nad'u as-suhur al-falah yace sai da muka ji tsoran kada fa manzo Allah ya cinye mana lokacin suhur a cikin sallan nan saboda yadda ya jima yana sallan sai da muka ji tsoran kada kan mu isa gida lokacin suhur ya wuce kaga yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a daren 23 ya kasa daren kashi 3 ya musu sallan kashi 1 sauran kuma sun tafi sun yi bacci sannan a daren 25 ya raba daren kashi 2 kashi ɗaya sun yi sallah kashi ɗaya suka je suka yi bacci a daren 27 ya raba daren kashi 3 kashi 2 suka yi sallah kashi ɗaya kuma ya basu sai da ma suka ji tsoron kada ma a cinye musu lokacin suhur ba shi bane daidai da ya ayyuhal muzammilu qumil layla illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi wa ratil qur'an taltila ka raba daren kashi 3 ɗaya kai bacci ɗaya kai 2 kai sallah ko ka raba shi 3 2 kai sallah ɗaya kai bacci ko ka raba shi rabi rabi bacci rabi sallah ba shi bane abinda Allah ya faɗa suratul muzammil to kaga kenan wannan hadisin ya nuna mana annabi ya ja mutane sallan tahajjud a masallaci eh to wanda ya karanta wannan hadisin zai ce ai hadisin na magana ne akan yin sallan asham sallan tarawihi sai nace oh ikon Allah kenan ya halatta mu fara sallah tun bayan sallan isha ba za mu idar ba sai ana dab da suhur amma kuma bai halatta mu je gida mu yi bacci mu dawo ba wannan wata irin fahimta ce mun fara sallah tun bayan sallan isha har kusa da suhur wannan yayi
amma an je gida an dawo an yi sallah shi kuma wannan bai yi ba to ce irin fahimta ce wannan me maraban su ai babu bambanci an ki cin buri an sha roman sa duka abu ɗaya ne ba su da bambanci dalili na uku shine dalilin hadisin Abu Zarri al-Ghifari Allah shi kare da a gare shi Abu Zarri al-Ghifari ruwaya wanda Imam an-Nasa'i ya rawaito wannan hadisin daga sahabi Abu Zarri al-Ghifari Allah ya kara masa yadda yake cewa wata rana mun yi azumi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a watan Ramadan annabi bai mana qiyamul layli a Ramadan ba sai da ya rage sauran kwana 7 Ramadan ta kare annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ja mu sallah a daren farko daren 23 kenan kaga sauran kwana 7 kai sauran kwana daren 23 kenan kaga an cire 23 a 30 sauran nawa sauran 7 yace sai da kashi ɗaya ya tafi to da ya zamana sauran dare 6 manzon Allah ya ja mu sallah annabi bai ja mu sallah ba afwan lam yakum bina manzon Allah bai ja mu sallah ba da ya zamana sauran dare 5 daren 29 kenan 25 kaga ya ja mu sallah daren 23 daren 24 ba mu yi sallah ba sai daren 25 yace sai da muka ci rabin dare sai ce daren 26 annabi bai ja mu sallah ba sai daren 27 sai da muka kusa cinya lokacin suhur sauran kadan mu cinye daren gaba daya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi yace innar rajula idza salla ma al imami hatta yansarifa husiba lahu qiyamul layla duk wanda ya tashi yayi sallah tare da liman bai tafi gida ba sai da aka yi sallama to za a rubuta masa kaman yayi sallan dare za a rubuta mishi kaman yayi sallan dare kaga wannan hadisin na Abu Zarri al-Ghifari ya tabbatar da manzo Allah ya ja sahabbai me sallan tahajjud a cikin me a cikin masallaci to kaga wannan shine fahimtar farko daga cikin fahimtar da malamai suka yi akan cewa ya halatta ayi sallan tarawihi kuma ayi sallan tahajjud a masallaci kuma malamai waɗannan malaman wannan fahimtar sun tafi akan cewa mafi falala shine yin shi a masallaci kuma mun ji dalilan su wanda akalla saboda yanayin lokaci ne ba zai yi mu ƙara wasu dalilai ba amma waɗannan hadisan kadai ai sun wadatar mu gane dalilan su dalili na biyu shine magana ta biyu suka ce al afdalu as-salatu munfaridan fil masjid suka ce mafi falala shine ayi sallan a masallaci amma kowa yayi nashi kun gane bambancin da maganan farko wancan maganan farko ayi sallan a masallaci kuma ayi me ayi jami'i wannan maganar kuma kowa ya zo masallaci amma yayi me kowa yayi nashi kadai wannan ita ce fahimta ta biyu daga cikin masu wannan fahimtar akwai Sa'id ibn Jubair akwai wato ainihin Imam Tawus ibn Kaysan akwai Sufyan ath-Thauri suna daga cikin waɗanda suke da wannan fahimtar dalilin su na farko shine hadisin sahabi Abu Sa'id al-Khudri Allah shi kare yadda a gare shi yace i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a watan Ramadan yayi itikafi a masallaci fasami'ahum yajharuna bil qira'a sai manzo Allah ya ji sahabbai a masallaci dama manzo Allah yana da ɗakin sa a cikin masallaci dan yake shiga to sai ya ji su kuma a asalin cikin masallaci suna sallah kowa yana ta daga murya sai manzo Allah ya yaye labulan sai ya ce ala kullukum munajir rabba sai ya ce ku saurara kowa fa a cikin ku yana ganawa ne da Allah fala yu'ziyanna ba'dukum ba'da kada sashin ku ya cutar da sashi wala yarfa'anna ba'dukum ala ba'din fil qira'a aw qala fis sala kada ɗayanku ya dinga ɗaga murya akan na ɗan uwansa lokacin da yake karatu a cikin sallah kaga manzo Allah bai ce ku haɗu a ƙarƙashin liman ɗaya ba sai ce kowa yayi nashi ƙasa ƙasa don kuna ganawa ne da Allah ba sai kun ɗaga murya ba Allah zai ji sannan in kun ɗaga murya sashin ku zai rikitar da sashi karatun wani zai shiga cikin na wani da haka kowa yayi nashi karatun shi ɗaya sannan sallan ku ci gaba da yi kowa ya sallansa shi kaɗai da haka suka ce wannan dalili na farkon dalilin su shine wannan hadisin cewa a zo ayi sallan a masallaci amma kowa yayi nashi wannan hadisin Imam Abu Dawud ya rawaito hakanan al-Imam an-Nasa'i ya rawaito a cikin al-Kubra
haka nan al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito wannan hadisin a cikin Musnad dinsa Allah madaukakin sarki ya musu rahama. Dalili na biyu suka ce magana ta uku afwan suka ce al-afdalu as-salatu fil bait mafi falala suka ce shine yin sallan ami a gida shine mafi falala. Wannan ita ce fahimtar Abdullahi ibn Umar, ita ce fahimtar Abdullahi ibn Abbas, ita ce fahimtar Ubayy ibn Ka'ab, ita ce fahimtar wasu daga cikin khulafa'ur rashidin banda sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu. Dan sayyidina Umar shine wanda ya fara hada mutane karkashin limami daya bayan wucewan khalifancin sayyidina Abubakar. Daka fahimtar sayyidina Umar shine a hadu a masallaci ayi kuma karkashin liman daya, karkashin limami guda daya. Ita ce fahimtar al-Imam Mujahid ibn Jubur, ita ce fahimtar al-Imam Malik ibn Anas cewa yi a masallaci yafi falala. Amma Maliku bai ce yi a gida afwan yafi falala, amma Maliku bai ce yi a masallaci bid'a bane. Mu fahimci wannan da kyau. Ya dai tafi akan cewa yi a masallaci yafi me, yafi falala, amma bai ce yi a masallaci bid'a bane. Wannan ita ce fahimtar Imam Malik ibn Anas. Me mudawwana ya kawo wannan maganar, ka je ka karanta littafin mudawwana zaka samu wannan maganar a ciki. Kaga mai malikanci kan, kana malikanci baka bi ta kan mudawwana ba, ina ka zama cikakken ba maliki, hayaniya ce kawai. Ai baka zama cikakken ba maliki ba, dole sai ka karanta mudawwana. Ka je ka karanta mudawwana zaka samu wannan maganar ta Imam Maliku a ciki. Sannan dalilin su shi kace shine hadisin Zaid ibn Thabit, Allah ya kare yadda a gare shi, yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cikin wannan ɗakin sa da muka ji a cikin masallaci a watan Ramadan yana sallah, sai wasu daga cikin sahabbai suka zo suna bin shi sallah. Lokacin da manzo Allah ya fahimci suna bin shi sallah sai ya daina yin sallah. Wata rana sai ya fito ya same su sai ya ci, haƙiƙa na san abin da kuke yi, na ga in ina sallah kuna sau daga waje kuna bina. Ya ce to fa sallu ayyuhan nasu fi buyutikum, jama'a ku je ku yi sallah a gida. Fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktuba, mafi falalan sallan mutum shine yayi a gida amma banda tafarilla. To wannan hadisin sai waɗannan malaman suka ce su sun yi riko da wannan hadisin cewa fahimtar su ita ce, tunda manzo Allah ya ce mafi falalan sallan da mutum zai yi a rayuwarsa in dai ba tafarilla bace to yayi ta a gida. In tafarilla ce kuma fa ya kawo ta masallaci, in sallaci ta nafila yayi ta a gida. Kaga kiyamu Ramadan kuma ai ba farilla bace. Saboda haka kenan bisa fahimtar su mafi falala shine mutum yayi me, shine mutum yayi sallah a gida. Dalili na biyu shine dalilin hadisin Ubayy ibn Ka'ab, Allah shi kare yadda a gare shi, lokacin da yake a zamanin sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya kasance yana jan mutane sallah, amma idan goman karshe ya zo baya fitowa ya ja su kiyamul laili sai ya je sallan sa a gida. Kaga shi ma Ubayy ibn Ka'ab yana fahimtar cewa yi a gida yafi falala, amma sayyidina Umar yana fahimtar yi a masallaci a jami'i yafi me, yafi falala. Kaga shi Ubayy ibn Ka'ab bai soki sayyidina Umar, me yasa kace ayi a masallaci ba? Shi sayyidina Umar bai soki Ubayy ibn Ka'ab, me yasa kace aje gida ayi sallah ba? Ba wanda ya soki wani a cikin su, kowa fahimtar sa ya rike, ba mai sukar wani a cikin su. Ashe kenan kaga jahilci ne ka zo a ƙarshen zamani ka dinga sukan masu zuwa masallaci sallan tahajjud. Wannan jahilci ne. Fahimta ce kai ka rike taka, to me yana ka kuma na sukan wasu? Kai ka fahimci cewa yi a masallaci a gida yafi falala, khalas ba wanda zai soke ka. To ina ruwanka kuma da masu yi a masallaci? Da wani dalili zaka iya bid'antar da masu yi a masallaci bayan ga nassoshi da muka ji sun tabbata? Ga nassoshi nan, ga sayyidina Umar ya sa Ubayy ibn Ka'ab ya yi wa mutane limanci, idan goman ƙarshe su go Ubayy ibn Ka'ab ya je gida ya yi sallah. Sayyidina Ubayy ibn Ka'ab bai soki Umar ba, Umar bai soke shi ba. A kenan kowa ya rike fahimtar sa a cikin su. Kaga wannan yana nuna cewa mu fahimci yadda sahabbai suka fahimci wannan mas'alar. To sai magana ta hudu, sai suka ce abin da yafi shine ma rajahat maslahatuhu fil baiti aw al masjid. Sai a dubi yanayin mutane, wanne maslaha ne yafi girma, shin ayi a masallaci na'am ko ayi a gida? Maslaha za a duba yanzu, da yi a masallaci da yi a gida wanne yafi falala? Wannan ita ce fahimtar al-Imam al-Auza'i. Sannan akwai ruwaya daga Hassan al-Basri, Allah shi kare yadda a gare su, wanda suke tafiya akan wannan. Sai a duba a ga yanzu, to mecece maslahan da za a duba din? Dalili shine hadisin da muka ji, wancan hadisin Aisha, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace abinda yasa kuka ga ban fito ba shine ina tsoron kada a wajabta muku. Kage yanzu maslaha ce kenan ta nan manzon Allah fitowa, shine tsoron kada a wajabta wa mutane. To yanzu maslahan ta kawo, maganan a wajabta wa mutane ya kare, tunda wahayi ya kare, babu wannan magana. Kenan maslahan ta kawo, yanzu za a iya dawowa masallaci ayi sallah, tunda wancan maslahan ta mi, tunda wancan maslahan ta kawo babu ita. Dalili na biyu shine hadisin da wani mutum yazo ya samu Abdullahi dan Umar, Allah shi kare yadda a gare shi, yace shin zan iya yin sallah bayan liman a cikin watan Ramadana a qiyamul layli? Sai Abdullahi dan Umar ya tambaye shi, yace ka iya karatun Qur'ani? Sai yace a'a. Sai yace eh, na iya karatun Qur'ani. Sai yace da shi, to yanzu kai da ka zo ka tsaya a bayan liman kana sallah, kai kai shiru, bayan kuma ka iya karatun Qur'ani, ka je kai sallah a gida. Kenan yanzu kaga akwai maslaha, da yasa Abdullahi bin Umar ya tambaye shi. Maslahar ita ce inda baka iya karatun Qur'ani ba, to zan ce ma ka zo a ja ka yafi. Amma tunda ka iya karatun Qur'ani, yanzu me ya kamata? Ka je gida kai. Mun ji kuma ai yana daga cikin waɗanda suka tafi akan yi a gida ya falala, mun ji akwai Abdullahi dan Umar. Kenan duk da yana da fahimtar yi a gida ya falala, amma yana ba mutane maslahar in baka iya karatun Qur'ani ba, ka zo bayan wanda ya karatun Qur'ani ya ja ka sallah. Kaga an duba me kenan? An duba maslaha. To yanzu maslahan da mu yanzu zamu duba yanzu tsakani da Allah, mu tambayi kanmu yanzu cikin mutanenmu, a kasa mutanenmu kashi 100, kashi nawa ne suke da haddan Qur'ani izo 60 a kansu? Yanzu wanne ne yafi falala, yafi maslaha wa mutane, su yi a gida ko a zo masallaci a ƙarƙashin liman? A zo masallaci a yi a bayan liman, shine abin da yafi falala. Eh, to amma kaga abin da yasa nake so mu isa zuwa ga wannan shine, kaga mutum ya zo ya tada jijiyan wuya yana zage-zage wai saboda dakikanci, wai kaji mutum wai akan wannan maslaha wai yana magana, wai duk wanda yasa ya zo a tattauna da shi. Yanzu ga masu aqidan komai Allah da masu duk, baka ga wanda ya kamata ayi muqabala da su ba sai akan wannan masalan? Sai akan wannan masalan? Ai yana daga cikin alamar mutum bai dandani zakin ilimi ba, shine dauko mas'alan da aka yi sabani akai, kuma kowane bangare na da hujjansa, kuma yace wai yana kiran a zo ayi muqabala da shi, to alaman wannan mutumin bai san ilimi ba kenan. Ai ka'ida ce ta fiqhu fa, kowa ya sani cewa la inkara fi masail al-ijtihad, duk wata mas'alan da ake iya ijtihadi akai, to baka da ikon kai ma dan uwanka inkari. Fahimta ce guda biyu, kowanne da nassi naka hujjan, bai danna nawa ba, na hujjan bai danna ka ba, banda hujjan. Yanzu waye yake da hujjan yazo ya ce duk wanda ya sallan tahajjud a gida yayi bid'a? Waye yake da wannan hujjan? Me yasa? Saboda me yi a gidan na da dalilai. To wani dalili kuma me yi a gida yake da shi da zai soki me yi a masallaci? Kuma wallahi bari in gaya muku wani abu, ina muku rantsuwa da Allah, mafiya yawan wannan masu bada fatawa ayi a gida, wallahi ba su yi a gidan ba, ba yi suke yi ba. Allah ya gafarta ma Sheikh Salul Fauzan, ba dan ya mutu ba. Aka ce mai ina hukuncin masu cewa wai yin sallan tahajjud a masallaci bid'a ne? Yace haulai kusala yuriduna nau, yace ku rabu da wayannan kasalalu ne, bacci suke ji, bacci suke ji. Ma'ana in kana jin bacci ka je gida kai bacci, ka bar masu neman yaldan Allah da rahmar Allah su fito su roki rahmar Allah, kai ka je kai bacci. To bai inda ma fa ake ta rigicin wai shine wai zuwan mata masallaci sallan tahajjud, nan ma yaka ji ana ta rigima, wai akwai wanda suke zuwa ba sallan tahajjud din suke zuwa ba wasu suna zuwa yin aikin banza ne ko menene ko menene duk wanda kaga ya kafa hujja da wannan dan haramta tahajjud to ya baka cikakken adoration na cewa shi daƙiƙi ne yo to yanzu din a cikin mutum 10 da suka zo tahajjud biyu sun yi ba daidai ba sai haramta ma sauran su ma yanzu ka kaddara misali me ya hukuncin sayan mota halal ko haram to yanzu kenan duk wani ya saye mota ya tafi bayan gari shikenan sai a ce duk wannan ya tafi bayan gari da mota shi ma mai zuwa masallaci a mota ya aje motar sa ha ko wani kaji ya ce maka wai ai akwai wanda suke fitowa sallan tahajjud kuma su kasa fitowa sallan asuba saboda bacci kuma banda zaka shake shi ka ce nuna mun mutum ɗaya da yazo tahajjud ya kasa fitowa sallan asuba wallahi ba zai nuna ba shashi fadi ne kawai na mutane kuma sai ga wai malami mai wa'azi wai ya dauki wannan magana yana kafa hujja da ita idan har yin sallan tahajjud na hana mutum yin sallan asuba to yi mu gane wani abu meye ya hana shi yin sallan asuban ba bacci ba to meye dalilin da yasa ya bacci lokacin sallan asuba shine farashin bacci da daddare kenan in har fitowa yayi sallan tahajjud yasa ya koma yayi bacci ya kasa fitowa sallan asuba to abu ne mai sauki wanda yayi sallan a gida ma ya koma ya bacci ya kasa fitowa sallan asuba saboda haka kenan shi ma mai yin sallan tahajjud din a gida shi ma haram ne ya daina shi ma sai ya daina saboda illar dama ina ce shine kar ya kasa fitowa sallan asuba eh wannan gaskiya ne duk wanda yazo sallan tahajjud yake fitowa sallan asuba yayi gwari yayi gwari ana dinka bashi baka biya bashi baka na sadaka ai kai gwari ga na wajibi na kai gwari to kenan yanzu duk wanda ya san cewa yin qiyamul layli zai hana shi sallan asuba to shi fa haramun ne yin qiyamul laylin shi a haƙƙin sa shi a haƙƙin sa shi amma wanda Allah ya sifanta su da kanu qalilan minal layli ma yahjaun tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbuhum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun su yanzu wannan duk wani yayi qiyamul layli bacci yana shi fa sallan asuba su ma sai ka ce su daina su ma sai ka haramta musu yanzu ka kaddara mai hukuncin cin naman kaza ne ba halal ba to amma yanzu wanda ya ci naman kaza da kudin haram shi kuma mai hukuncin wannan kazan a wajen sa haram kenan yanzu cin naman kazan ne haram ko kuma shine cin naman kazan haram a haƙƙin sa dan ya samu kazan ta hanyar haram shine ya zama haram a kan shi daga kenan ba hujjan da duk wani yayi abin da bai dace ba daka haramta mu mai yin abin da ya kamata baka da wannan hujja baka da wannan dalilin baka da shi to ka kaddara ma yanzu misali akwai waɗanda suke fitowa sallan tahajjud misali idan sun fito yin sallan tahajjud din ka kaddara ma matan suna zuwa badala suna zuwa aikin banza ka kaddara misali daga nan Bauchi akwai masu zuwa Abuja neman kuɗi ko babu daga nan Bauchi akwai masu zuwa Abuja yin zinace ko babu ha kina yanzu zuwa Abuja daga Bauchi ya dawo haram saboda wani na zuwa yin badala a can he zamanin shi ma wanda dai ji aikin alheri shi ma ya zama haram yanzu malaman da suke zuwa Abuja wa'azi zuwa Abuja zama haram a gare su akwai waɗanda suke tasowa daga wasu garuruwa su zo nan Bauchi su tare a bayan gari ko babu akwai waɗanda suke tasowa daga wasu garuruwa su zo Bauchi su tare a ATBU daga dauko babu kenan yanzu waɗanda suka tasuka dalilin waɗanda suka zo suka tare dan aikin banza shi ma sai a haramta mu waɗanda suke zuwa aikin alheri sai a haramta musu yanzu in ka zo zaka ce wanda yake tashi daga wani gari ya tafi gari kaza dan badala haram yake yi saboda haka wanda take fitowa daga gida da sunan zuwa sallan tahajjud amma ta barke da badala haram take yi wannan haramcin kuma dama yana nan sawa'un ko a lokacin tahajjud ko ba a lokacin tahajjud ba yana nan ba yanda za ka canza shi ba dai yau ka canza shi ba saboda haka nayi kokarin takaita mana wannan matsalar ne domin mu fahimci cewa malamai sun tafi akan cewa yin sallan tahajjud a masallaci mashru'in abu ne ba wanda ke inkarin wannan in ba jahili ba ko dan son zuciya shi kadai ne yake inkarin wannan shi kadai ne yake inkarin wannan kuma duk wanda yake inkarin sallan tahajjud a masallaci da sunan malikanci na jefa mishi kalubale ya ɗebo mana littattafan malikiya tun daga kan qawa'idi ahlari ishmawi iziya mudawwana risala har ya tafi zuwa mu wadda duk wani littafin malikiya da ya sani ya kawo inda a littafin aka ce sallan tahajjud a masallaci bid'a ne kalubale kowaye shi ya kawo
ya kawo a ina ne malikiya tace yin tahajjud a masallaci bid'a ne ya kawo
ya kawo
mu kuma zamu nuna mishi inda a littattafan malikiyan aka ce yin sallan tahajjud a masallaci mashru'in abu ne sananne a musulunci har a cikin wannan akwai hadisi ba karshen malikancin ba kenan ka gama karshe ina zaka turki a muwatta har a cikin muwatta akwai ta to yaushe mutum kuma zai zo da sunan malikiya zo yana kareta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ga abin da imamu maliku ya fadi in ma malikiya kake bi to ka'ida da malikiya ta ginu akai shine idza sahhal hadithu fa huwa madhhabi in hadisi ya inganta maliku yace to wannan itace mazhabata itace mazhabata to na daga cikin abin da ke halaka mutum shine ka rike wata mazhaban musulunci ka ce wai in babu ita ba kawai in dai ba ita ba addini bane eh akwai wani malami fa a Ramadan din nan waya ka tambaye shi game da hukuncin hada sallan azhar da al'asar bisa lalura kai budan bakin sa sai ce wai babu al-tafan malikiya shikenan wai babu al-tafan malikiya to yanzu kaga fa shi ya tsuke musuluncin a iya malikiya kenan a iya malikiya tambaya ake ina hukuncin shi a musulunci ba ina hukuncin shi a malikiya ba ita malikiyan wata fahimta ce ta musulunci in ka cire mazhabar malikiya a musulunci zaka rushe musulunci din zaka rushe malaman musulunci da yawa zaka rushe malaman musulunci da yawa amma bai yiwa kai addini sai ka hado mazhabobin gaba daya sai ka cire fahimta mafi inganci amma an kace musuluncin ba mazhabar malikiya a ciki ma kai gwari akwai mazhabar malikiya a musulunci amma malikiyar ba ita ce musulunci ba musulunci malikiya ba ta yiwa sai da musulunci amma malikiyar ba ita ce musulunci ba dan inna dina inda Allah al-islam ba malikiya ba inna dina inda Allah al-islam amma abinda ake so in ka zo ka ce mazhabar malikiya sun tafi akan fahimta kaza mazhabar shafi'iyya fahimtar su kaza mazhabar wannan malam kaza fahimtar su kaza amma ga wanda yafi kusa da dalili na'am ka abun da yafi kusa da dalili shine amma a tambaye ka me hukuncin ka zaka ce babu al-tafan malikiya ita in babu al-tafan malikiya sai me shikenan babu shi a musulunci ai ba zai yiwu ba to matsalan irin wannan makalkalewan shine duk abun da yazo a mazhaban da kake bi ko ba hujja da ka da shi da son zuciya ko ba hujja da ka da shi da son zuciya amma ka zama kai salafiyun ne sunna kake bi duk inda hujja ta bayyana ka rike ta sawa'un a malikiya ne rike ta a shafi'iyya ne rike ta a hanbaliya ne rike ta a hanafiya a ko ina ne rike ta sai ka tsira Allah ya sa mu wani lafiya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan inda muka yi kure Allah ya shafe mana sallallahu alaihi wasallam mubaraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh